أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يجدنا تبو يوم وعد على بيان دسي كي لو كان كراتو يو واند كواي كي زماعي ناشي ناشي دام سيابان جندادينا تي وانكي وانا سامو زوابا أما شي وانا لتاهينا أشفا يد نكي جيد شي كما نكي fifita shi sosai zan kokarin sajjalawa aika yan uwa su fa'idantu insha Allah ta'ala mu fa'idantu gaba ɗaya ma za a ce littahi ne mai kima littahi ne mai daraja dangance da abin da ya shahi Annabi sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin manya-manyan littattafan da aka wallafa cikin wannan fannin na magabata dan kama manta al-Imam Qadi Iyad Allah masharhama da jin kai ya rasu a shekara ta 544 Hijriya babban malamin malikiya ne kuma yana da littattafai a cikin fiqhun malikiya da usulul fiqh na malikiya da sharhuhukan yana da sharhin sahih muslim mafi ficin sharhi wanda al-imam an-nawawi rahimahullahu ta'ala yana yawan nakaltowa da gare shi yana yawan cewa qala al-qadi a cikin sharhin sahih muslim da al-imam an-nawawi to qadi kin qadi iya da yake ne mai littafin nan na ashifa dan ya riga yi shi sharhin sahih muslim a takaice zan mu tashi fasali na biyu cikin albabus sani alfasulus sani fasali na biyu sifatuhul khalqiyya sufufi na annabi sallallahu alaihi wasallam na halitta sufa annabi sallallahu alaihi wasallam ta gangar jikin shi ta halitta yaya annabi yake mun ga halayen shi alkhulqiyya na halaye wanda ya gabata da kyakkyawan halaye da Allah ya bashi to kuma yanzu abinda malam zai kawo mana cikin wannan babi sifatuhu al-khalqiyya sifa shi ta halitta yadda Allah ya halice shi musan komai na gangar jikin Annabi alayhi salatu wasalam yadda yake eh kuma nan abin da yake fadakar da ƴan uwa mutum ya bado hankalin shi sosai ya nutsu ya fahimci wannan baban da kyau saboda yana da kalmomi wanda sai mutum ya aje hankali sosai zai fahimce su kuma ina ba da shawara ma mutum in ya saurare shi yayi ta ƙara maimaitawa ba so ɗaya ba so biyu ba da haka nan ne zai tsaya mu yanzu alhamdulillah Allah ya ba mu tasjili mutun yana iya maimaita amma mu duka lokacin da muka yi su lokacin kawai ka doka ne gaban malami ka tahika da a ce da waya na tasjili lokacin he ka sa tasjili ka ji ka rika jin malamin abin da yake gaya maka in ka zo gida ka rika maimaita kana saurara ba karamin taimako bane amma kuma ne yake lokacin haka nan kin Allah ya kadarta kuma haka nan kin ake kokarin rikewa to amma yanzu ga lokaci Allah ya kawo saka tasjili ne abu a sajjale a saukake a gadanka ne a kwance kana bargo a kwance zaka saurara to mutum babu wani abin da zai yi kokarin mai da hankali sai ya tsaya ya nutsu ya saurare shi kuma ina ba da shawaran mutum ya ji shi ba ɗaya ba biyu ba ba uku ba yayi ta yawan maimaita sauraron shi littafin a hannun shi yana bibiya littafin a hannun shi yana bibiya da haka ne kalmomin da suke da wahala cikin wannan fasalin da za a kawo mutum zai fahimce su da kyau kuma iya kokarin fasara abu a yadda mutum zai iya gane shi ya gano shi kyarara a takaice nan gurin al-Imam Qadi Iyad yake cewa in kulta idan kana cewa akramakallah Allah ya girmama ka la khafa'a 'ala al-qada'i bil jumla bayya boyuwa 'ala al-qada'i akan yankewa bil jumlati a takaice a jumlace a Hausa ma ana cewa a jumlace ma'ana a takaice nan kuma al-qada'i yana nihin labari wanda bayya dokan shakku ko daya ma'ana bai boye ma kowa ba kwata-kwata rishin boyuwar da babu shakku yankakkan magana cewa da babu shakku a kanta takaice yace annahu sallallahu alaihi wasallam cewa shi annabi sallallahu alaihi wasallam a'alan nasa qadaran yahi kowa daukakan daraja wa azamahum mahallan yahi kowa daukakan mahalli matsayi wa akmalahum mahasina kuma yahi kowa kamalar kyau wa fadlan kuma da farala yace wa qad zahabtu fi tafasir khisal al-kamali mazhaban jamilan inji qadi iya yake cewa hakika na tahi fi tafasil cikin rarrabe khisal al-kamal dabi'u na kamala mazhaban jamilan matahiyawa da take kyakkyawa yace shawwaka ni wanda wannan shi yasa mini bege ila an aqifa alaiha in tsaya akan su aqifa alaiha in tsaya akan su min ausafihi nan ba tsayuwa da diga diga ba tsayuwa ta ilimi shi yasa Allah yake cewa wala taqfu ma laysa laka bihi kada ka yi tsayuwar tsayuwa akan abin da baka da ilimi a ganshi nan ba tsayuwa ta diga digi ta tsayuwa ba inda ita ce kama za a ce to a larabci an ce lam aqif alaihi abin da ya shahi ilimi ne kama kana binciken wata mas'ala ka ce lam aqif ala hazihi almas'ala ban yi tsaye ba akan wannan mas'ala mana ban same ta tsayuwa ta ilimi ake nihi ba tsayuwa ta diga dige ba ita ake cewa waqafa ala kaza ko kuma waqaftu alaihi na same shi dai kawai yace an aqifa alaiha in yi tsayuwa akan abin tsayuwa ta ilimi min ausafihi na sufofin shi sallallahu alaihi wasallam tafsilan ararabi a dunkule dai abin da yake nihi mun gani nayi bayani cewa annabi dai sallallahu alaihi wasallam mutun ne wanda yahi kowa girman daraja yahi kowa kyakkyawan hali yahi kowa kyau yahi kowa dabi'u masu kamala wanda wannan yasa mun begen to bar in warware sifar annabi ta hili ta ganga jiki ta hili astafasali dalla dalla daki daki yadda kowa zai gane daga yaji zai fahimta cewa lalle annabi sallallahu alaihi wasallam ga yadda kazakin shi yake ga yadda kazakin shi yake a gangar jikin shi yace fa alam ka sani nawwara Allahu qalbi wa qalbaka Allah ya haskaka zuciyata da zuciyarka amin amin wada'afa fi haza an-nabiyul karim hubbi wa hubbaka sai yace wada'afa hubbi wa hubbaka ya lullumka sona da sanka fi haza an-nabiyul karim cikin wannan annabi mai girma ma'ana Allah ƙara mana da ni da kai duka san annabi sallallahu alaihi wasallam ya lullumka shi cikin zuciyarmu yace annaka idza nazarta lalle kai idan kai duba ila khisalil kamali zuwa ga dabi'u na kamala allati hiya ghayr muktasaba wanda suke ba mutun yake tsoruto su ba mutun yake jayo makanshi su ba wa fi jibillatil khilqa kuma a cikin asali na halitta ne suke na halitta da aka yi ta dan adam dabi'a ta halitta shine jibilla shine dabi'a alkhilqa halitta cikin dabi'a ce ta halitta kawai in ka duba wannan yace wajadtahu sallallahu alaihi wasallam haizal li jami'iha zaka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tattaro dukka gabaki dayan su muhidan bi shatati mahasiniha kuma ya kewaye bi shatati mahasiniha da daidaikun wanda suke masu kyau daga ciki kenan duk wasu suffofi wasu daidaiku wanda suka raraba ashatta tasibuhum jami'an wa quluhum shatta zakatan su ararabe wasu abubuwa wanda suke rarrabe na kyau to annabi ya tattara su yace duna khilafin baina naqalatil akhbari lizalik ba a samu sabani ko daya ba akan masu ciro labari cikin wannan mas'aloli da dama na ilimi zan muga cewa kaza an yi sabani kaza an yi sabani amma ciratarwa abin da ya shahi sifar annabi ta cewa komai na ganga jikin shi Allah ya cika mishi karshen kyau wannan ba a samu mai sabani ko daya ba har makiya har makiya yace bal balaga ba'du ha mablagal qada'i bari ya kai wajen bangaren ta cikin wasu bangaren ya kai ma'angaren da za a ce an yanke magana ce yankakka ilimi wanda babu shakku a cikin shi shine alqadai kamar yadda muke gabata yace amma suratu wa jamaluha amma sura ta jiki wa jamaluha da akyanta wa tanasubu adaihi da kuma dacewar gaban annabi sallallahu alaihi wasallam fi husni ha wajen kyau faqar ja'atil asaru sahiha yace hadisai wanda suke sahihai sun zo mun gani a cikin musalawul hadis al asar yana daukan hadisi yana daukan kuma amma abinda aka yi da lakin shi shine abin da yazo daga sahabbai da tabi'ai amma nan al asar duka yake nihi da hadisai da wannan da hadisai da kuma asar na salafus salih yace wal mashhur al kathir al bizalik wanda suke shahararru ko masu yawa game da wannan min hadisi ali daga hadisin aliyu da anas dan malik da abi huraira da bara ibn azib da aisha ummul mu'minin dukan su wannan al-imam mulla ali al-qari'a sharhin shi zaka ga kowanne yana gaya maka cewa hadisin wani da ya fada yana cikin littafi kaza hadisin wani da ya fada yana cikin littafi kaza wa ibn abi hala da ibn abi hala shi ibn abi hala wannan sunan shi hindu namiji ne amma sunan shi hindu dan khadija ne wanda khadija kahinta almu annabi sallallahu alaihi wasallam tana da dato wannan dan shine hindu kuma shi ake ce ma ibnu abi hala wa abi juhaifa da abi juhaifa wa zabir ibn samura da ummu ma'bad da ibnu abbas da mu'arrid ibnu mu'aykib wa abi dufail da al-adda ibn khalid da khuraym ibn fatik da hakim ibn hizam wa gairuhum da wasunsu duka wannan sahabban da ya zano gabaki dai sun rawaito cikin hadisi min annahu cewa shi annabi sallallahu alaihi wasallam kaga daga nan zaka san cewa sahabbai da yawa suka cirato wannan siffa ta annabi alayhi salatu wasalam shi yasa yace maka mablaga alqada'i sun kai inda za a labari ne na yanke shakku rabani wanda ya karanta usulul fiqi ya san addala'ilu zanniya da addala'ilu alqada'iyya dalili az-zanni da dalili alqada'i Alƙadayi shine wanda bayya dokan shakku ko daya wanda ma ya kareta shi kafuri ne. Kama ayoyin Qur'ani za a kira su da mablagal qada'i, kawai yankakken magana ce wanda babu shakku. Haka nan hadisi sahihai wanda an yi ittifaki akan ingancin su sun kai mablagal qada'i, an yanke kawai babu zancen wani ya kawo shakku akan su. To wannan ya zo cikin wannan sahabbai, duka sahabban wannan sun kawo annahu sallam cewa shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana ya kasance, to mu bado hankalin mu da kyau. Azhar al-lawn ya kasance Annabi sallallahu alaihi wasallam mai abin nan mai hasken launi ne. Azhar al-lawn mai hasken launi ne dan saboda azhar an ciro shi ne daga azhara, shine hure. Hure ko mun san yadda yake haske, yadda yake da kyau, to an ce azhar al-lawn mai haske ne na launi. Hasken da ya kai hasken huri. Ada aja kuma ya kasance Annabi sallallahu alaihi wasallam mai manyan idanu ne, ma'ana idanun shi baki kai nake so shiddat sawadul hadqa, wannan kwaya ta cikin ido da muke cewa kwayar ido, to ta Annabi alaihi salatu wasallam ta kasance mai baki ce, mai tsananin baki ce, kuma wannan yana daga cikin sifa ta kyau. Aga kwayar wannan bakin wannan na cikin idan mutum ya zama baki ne sosai, bai sa wani jajjaje ba ko makamancin shi. Anjala kuma Annabi alaihi salatu wassalam ya kasance mai yalwar tsagin ido ne. Anjala mai yalwar kohar ido ne. Idanu zaka ga wani idanun shi tsagin su kanana ne, wani zaka gani tsaka tsakiya. To sifa mai kyau shine a ga mutum a ce idanun shi kohar idanun ba an kini-kini bane, idanu ne wanda suke manya. Manyan idanu suna da manya, ba wai ana nufin girma da ya wuce iyaka ba wanda ya zama aibu, a'a wanda yake daidai ado. Wannan shine anjala mai girman tsagar idanu ne, mai girman tsagar idanu ne shi Annabi alaihi salatu wassalam kenan. Sai kuma sifa ta gaba ashkala, ya kasance yana da ja a cikin horin idanun shi. Horin mun gani cewa shi wannan bakin kwayar ido baki wannan ta cike baki kenan take ta Annabi sallallahu alaihi wasallam. To kuma shi horin hori ne amma dan ja ka dan ya shige shi, ba jan yayyawa ba, dan yayyawa ya zama na ciwo ne. Horin na idanun Annabi alaihi salatu wasalam da kai dan jajjaje ka dan a cikin su ka dan sosai, wanda shi ma ne a cikin siffa ta abin nan, siffa ta kyau. Yace ahadabal ashfara, kuma Annabi alaihi salatu wasalam ya kasance ahadabal ashfara mai girman gashin gira ne. Al ashfar shine gashin gira. Gira ba ta jikin abun nan ba, ba ta jikin ido ba. Gira bi muke ce ma gira da Hausa, wannan ta jikin ido, gasuka na jikin ido da ake kibta da su, da kuma gashi wancan na sama wanda ake sama kwalli. To wancan al-ashfar kenan da Larabci ake ce musu, to su ne ake ce ma al-ashfar. To wancan girar ta sama ta Annabi alaihi salatu wasalam ta kasance ahada bace babba ce, mai girma ce, tana da girma. Kenan gasukan giran shi suna da girma, kuma wannan ado ne. Sifa ta gaba ablaja, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance mai wushiriya ne, mai wushiriya ne. Wushiriya abu ne wanda yake sananne. Sai kuma azajja ya kasance mai kwanar gashin gila ne tare da tsawo. Azajja akwai wannan sanda irin da take sanda irin ta sarakai ko ta limamai da ta karkato, tana da karkata. To wannan karkata ta jikin sanda ita ake ce ma azajj. To haka nan gashin girar Annabi sallallahu alaihi wasallam haka yake, ba gashi bane wanda yake mai kakke, gashi ne na gira wanda ya dan karkato. Gira fa ba ta jikin ido ba, gashi na jikin gira wancan na sama ake magana, al-ajfan. To wannan kin na Annabi alaihi salatu wasallam duk da suna da tsawo, kuma ba mekewa bane suka yi, sun dan yi kwana, sun dan karkato. Yace aqana kuma yana da dogon karan hanci Annabi alaihi salatu wasallam. Aflaja ya kasance Annabi alaihi salatu wasallam mai wushiriya ne. Afwan, wannan aflaja da fa shine ake nufin da wushiriya, dan saboda alfalju shine tsaga, shine tsaga. Amma ablaja wancan wanda ya gabata shine ablajal wajhi, mai hasken huska ne. Albalaj ablajal wajhi, mai hasken huska ne, mai hasken huska ne kenan wancan na baya. Ablaja mai hasken huska, aflaja na gaba kuma shine mai abun nan wushiriya. Mudawwaral wajhi, mai kurerekin huska ne. Huskar Annabi alaihi salatu wasalam ta kasance mai kurairetin wanda ta yi kama kuri haka. Wasi aljabini kuma mai yarwar goshi ne, goshin shi mai yalwa ne, ba karami ba ne haka. Kasal lihiya, Annabi ya kasance mai kabrin, mai girman gashin gemu ne, kamar yadda zaga manyan malamai wasu musamman na Larabawa zaka ga mutun gashi sosai na gemu ya cika gaban shi, to haka annabi yake alaihi salatu wassalam. Tamla usadrahu, wanda ya cika kirjin shi, gashin geme na annabi alaihi salatu wassalam ya cika kirjin shi. Sawa albadin wasadri, kuma yana da daidai kin kirji da cikin shi, ma'ana da kirjin annabi alaihi salatu wassalam cikin shi ya kasance mai abun nan ne, mai yalwa, mai yalwa ne, ba dan karami bane. Wasi asadir, ko mai yalwa kirjin ne, mai yalwa kirjin ne kenan, kamar da cikin shi na harko. Sawa albadin wasadir, da cikin da kirji sun kasance daidai da daidai ne, ba kamar yadda zaka ga wasu mutane yanzu ba ka ganshi yana da tindi haka, ya dago sosai, ya sha bambam gami da kirjin shi. A wannan aibu ne, duk da yanzu mutane suna ganin cewa ado ne yin tumbi ga namiji, amma ba ado bane ba. Namiji so ake a ganshi da kirjin shi da cikin shi sun zama na seti suke daidai da daidai, daidai da daidai. Amma ba ana a cikin fi aglabil ahwal, cikin halaye masu yawa, cikin mafi yawaicin halin shi ba ana nihin ba, amma kowane lokacin da zai kasance, misali ya sha azumi, ya an kawo ruwa ya dirka, an kawo abinci ya ci, an kato wannan, koda wane ne in ya tashi zaga tumbin ya danyi ga, ba wannan ake nihi ba. Wanda a cikin hali daidaitacce ba tare da ya cika cikin shi da abinci ba, to haka nan kirjin shi da cikin shi suke daidaici, kirjin shi da cikin shi suke daidaici a cikin hali. Kuma haka in mutun ya ji yunwa, zai ga cikin shi yayi kasa sosai, kirjin shi ya hayo, to wannan ba shi ake nihi ba, wanda wani dalili ya sa ba an samu sauyi. Wannan kenan. Yace azimal manki baini, annabi ya kasance mai girman kafadu ne. Dakhmal izami, ya kasance mai kabrin kasisuwa ne, kasisuwa na jikin annabi sallallahu alaihi wasallam, kasisuwa ne ba kalan kalan ba, ba siri siri ba irin na Fulani. Kasisuwa ne wanda suke kashi ne mai kabri. Sai kuma abladal adudaini, ina bada misali da Fulani ta wani bangaren abokan wasan mu ne. Abladal adudaini, ya kasance annabi alaihi salatu wassalam mai kabrin damtse ne, mai kabrin damtse ne kenan. Damtse na annabi alaihi salatu wassalam ya kasance mai kabri ne. Nan kaga abal da dakham ma'ana ɗaya ne, amma a wajen al'adunmu ne larabci yana da yalwa, kowane abu ana azashi yana da kalmar shi da taddaci. Wa zira'ain, da zira'in annabi sallallahu alaihi wasallam dukan su masu kabri ne, ba siri siri bane. Wal asafil, da kasan shi, kasan annabi alaihi salatu wassalam, kasan nan da yake alfakhizain wasaqaini, cinya guda biyu, da kuma kwabrin shi, kwabrin annabi sallallahu alaihi wasallam da cinya shi, kwabri ne wanda yake mai kabri, shi ma abala kenan, mai abalal asafil, abalal asafil kenan. Abalal adudaini, abalal zira'aini, abalal asafil, shi ne yake ne da cinye shi da kwabrin shi masu kabri ne, ba siri siri bane. Yace rahabal kafaini, ya kasance mai yalwa tafufuka ne, mai yalwa tafufuka ne, wal kadamaini, da digadigai. Tafufukan annabi na hannu alaihi salatu wassalam da kuma digadigan shi sun kasance masu fadi ne, ba siri siri ba, kalan kalan marasa kiba. Sa'ilal adrafi, kuma ya kasance annabi alaihi salatu wassalam mai kabrin abin nan ne, al-adraf. Al-adraf abinda ake nihi da al-adraf daga adraf ne, kamar yadda mai risala yake cewa adraf kullu shay'in akhiruhu, mai adraf na kowane abu shine karshen shi. To amma nan gurin al-adraf ana nihin yatsu, yatsu. Sa'il al-adraf mai tsawon yatsu ne, da ko mutane su ga wani hannun shi yana da tsawo, yatsun shi suna da tsawo wasu gajeru ne, to na annabi sallallahu alaihi wasallam hannun tunda yana da kabri, hannun tunda yana tahin hannun munci yana da kabri, kuma yana da fadi, to yatsun in suka yi tsawo sai zaman sun zo daidai da fadi. Wannan kin Anwar al-mutajarrid, mutajarradi, ya kasance mai hasken tsirai, tsiraita ne, mai hasken tsiraita ne, ma'ana lokacin da ya tube kayan shi, to ganga jikin shi zaka gani tana haske daqiqal masruba. Kuma ya kasance annabi alaihi salatu wassalam, duka wannan sufofi ne wanda yake cewa an yi ittifaki akan su, ya kasance annabi sallallahu alaihi wasallam mai siririkin gashin tsakanin kirji da cibiya, dinda namiji yake ya kasance zaka gani daga kirjin shi zuwa cibiyar shi akwai gashi, to gashin wannan daga nan na annabi sallallahu alaihi wasallam daga kirjin shi zuwa cibiyar shi gashi ne mai siri siri, ba gashi bane mai kabri irin namu na bakaken mutane, kuma na Laraba da ma haka ne. Gashin wannan na kirjin su da zuwa kasa zagan shi gashi ne mai kalan kalan siri siri, kuma mai tafshi, amma in namu ne bakaken mutane zaga kabri gare shi yana da tauri, musamman in na babban mutum ne ba yaro ba. Rabatul qad, kuma tsaka tsakiyar tsayuwa gare shi,
tsaka tsakiyar tsayuwa abinda ake ne da tsayuwa nan shine tsawo tsawon shi yace zai fasara yace laysa bi tawilil ba'in ba mai tsawo bane so tsayi wanda ya wuce iyaka waral kasiral mutajarrad butaraddad kuma ba gajeri bane mai kai kawo gajar da annabi ba gajeri bane wada wanda zaka ce gajeri hakanan kuma wajen tsawo ba zaka ce mishi tsawo mai tsawo ba shine marbu alqaddi rab'atul qaddi mai tsaka tsakiyar tsawon mai tsaka tsakiyar tsawon duka wannan al-Imam Tirmidhi ya kawo cikin Ashama'ilul Muhammadiyya hakanan al-Imam Ibn Kasir cikin Ashama'ilul Muhammadiyya dukan su muna da niyyar sa su nan gaban Allah mana tsawon kwana yace wa ma azalika amma tare da wannan falam yakun yumashihi ahadun yunsabu ila dul ba wani da yake tahiya yumashi ahadun zai yi tahiya da annabi sallallahu alaihi wasallam su yi tahiya tare da annabi yunsabu ila dul mutunan da ake danganta shi zuwa ga tsawo kama a ce ga wani mutum wanda za a ce dogo ne mai tsawo to matukar sun yi tahiya da annabi illa bawalahu sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya rijaye shi wajen tsawo duk da wannan kuma yana cikin mu'jiza da Allah ya bashi na annabi ta ne duk da shi tsakatsakiya ne ba dogo bane amma in zai sujera da dogo kuma zaka ga cewa yahi dogon nan tsawo kuma wannan Allah ya bashi wannan dan ka wani ya ga cewa yahi annabi sallallahu alaihi wasallam kaza a ce ai wani da suka jira da annabi yahi shi kaza to wannan ne Allah bai bukata a ce kaza wani yahi annabi bai bukata wannan in zai sujeran ta sai kuma ya bashi wani abu wanda ya saba ma al'ada sai ga kuma yahi shi yace rajul sha'ri annabi ya kasance mai sartaccen gashi ne ba ana ba mai juudud bane ba wanda gashin shi zaka gashi kala biyu ne amma ka gashin wani wanda ya tumurmure irin namu na bakakin mutane musamman kuma akwai wanda zai gashi ne silfiya sabko kamar irin na larabawa to na annabi haka nan ne alayhi salatu wasallam ba tumurmurarre bane gashi ne wanda yake sartacce shine rajul sha'r yace izaftarra dahikan annabi alayhi salatu wasallam in ya kwaje bakin shi yana dariya iftarra an misli sanal barki zai bude bakin shi ne daga kwatankwacin haske irin na walkiya in ya bude bakin shi yana dariya zaga kamar walkiya ce ake yi wa an misli habbal gamami idza takallama in yayi zance kuma zaka gani an misli kamar kwatankwacin habbil gamami kwaya ta girgije nan algamami yana nufin kankara albardi kankara wannan zulmin sama'i fi amin bardi albard kankara to nan annabi idan ya bude bakin shi idan yana magana yana yi ne kamar habbul gamami kwayata abin kwayata ta kankara mun san cewa kankara a lokacin da ake sabko ruwa lokacin da ana sabko ruwa to ruwan da aka yi shi da kankara nan tana da kwaya to annabi alaihi salatu wasalam idan yana magana yadda kake ga haske kamar yadda kaga hasken nan na kankara nace nan imamul mulla ali al-qari yace ke cewa wasafa'i wa mutazajil ma'i fa huwa bi hadha al-i'tibar ali awla min tashbih al-asnan bil ali yace kamar kace abun nan ne yahi lu'lu'i lokacin da ya bude bakin shi yake dariya idza takallama idan yana magana ru'ya zaka gani kan nuru ya kharuju min sanaya kamar haske zaka ga yana hutowa daga wushiriye shi daga tsakatsakiya hakoran shi zaga kamar haske ne yake hutowa in annabi sallallahu alaihi wasallam yana magana kuma Allah ya bashi wannan saboda ka a kosa da magana da shi ka a kosa da zance da shi duk lokacin da ga sahabbai annabi sallallahu alaihi wasallam yana magana to zaka ga suna san yawan a ci gaba da wannan magana da annabi alaihi salatu wasallam yawa sai sufa ta gaba cikin sufofin na annabi sallallahu alaihi wasallam yace ahasanan nasi unukan annabi yahi kowa kyan wuya wuyan shi wuya ne mai kyau wanda yahi na kowa kyau yace laysa bi mutahham annabi bai kasance ba mutum ne wanda ya kasance mai tsawo wannan kiba nake so kiba mutum mai kiba haka wanda zaka kira shi cewa qatu shine yake cewa al mutahham al fahish fi saman mai yawan kiba qatu wanda za a kira qatu ne to annabi alayhi salatu wassalam ba haka nan bane daga cikin sufofin annabi sallallahu alaihi wasallam bai kasance ba ramin mene sosai kuma tsakatsakiya ne dai duka kuma shine sufa ta yabo yake cewa annabi alaihi salatu wassalam kuma bai kasance ba al-mukaththam bai kasance ba annabi alaihi salatu wassalam mai hwadin mai kewayen huska ne al-mukaththam shine wanda ya kasance inji al-imam yake cewa al-kasirul hankid dani al-jabha al-musaddir al-wajhi aradaka annahu kana kasilal wajhi walam yakun mustadirahu annabi ya kasance huska ce wanda ta kasance mai tsawo ba huska bace mai kuri can baya an ce mai kuri amma ba kuri ba wanda yake ko kuri mai abun nan sosai wanda kuri ya kai kamar zaka kira shi circle da faran shi da ake cewa ba circle bane ba yana kama da circle din amma ba circle sak ba yana da kuma dan tsawo haka tsawo ya hi karkata zuwa ga tsawo huska nan gurin shine yasa al-Imam Mulla Ali al-Qari ke cewa walhasul annahu lam yakun wajhuhu mufridan fil istidara yace takaitaccen magana dai annabi sallallahu alaihi wasallam huska shi bata kasance ba ta wuce wajen kuri wajen ba zaka kira ta cewa kuri bace kawai irin yadda an yi kuri an yi kewaye kaman an sa igiya an yi circle an kewaye zaka ganshi ko a sa kwamfa ai circle zaka ganshi kuri ne kawai sak to huska ba haka nan take ba kuri ce amma ta hi karkata tana da tsawo kuma ita ce siffa mai kyau yace wa amma hadisu ali amma cikin hadisin ali wa fi wajhihi tadwir cikin huskar annabi akwai kuri wanda ya gabata ma'anar shi anna fihi nau'u tadwirin ai akwai dan nau'i na kuri nau'u qalilun minhu ba di dan kadan ba di yawa ba dan kadan ba di yawa ba kenan kuri kin da huskar annabi ya gabata aka ce tana da to ba kuri ba saka ake ni to yana nihin kuri ne wanda ya karkata zuwa kuma huskar mai tsawo ce yace mutamasikul badr mai kaman man jiki ne annabi alaihi salatu wassalam jikin shi ya kasance kaman me ne ma'ana mutun ne dirarre da ake cewa baka ganshi baka ce alankosa ne baka ganshi baka ce mutun ne mai sakakken jiki irin jikin wanda suke cikin ni'ima ka ganshi sakakken jiki ne ba haka ba annabi sallallahu alaihi wasallam yake darbal lahami kuma ya kasance annabi alaihi salatu wassalam mai abin nan ne nama ne kadan na jikin shi Khalil ibn Ahmad al-Farahidi babban malamin lugha yake cewa in an ce ad-darbu min ar-rijali al-qalilul lahami mai karancin nama ba kato ba kamar yadda muka fada Kala Bara ibn Azib yake cewa ma ra'aytu min zilin matin banga ma abucin sakakken gashi al-limma shine gashin da daga sama ya sabko kasa ya zubo shi ake ce ma limma to ban ta ganin mai irin wannan gashin mafi hullatin hamara cikin ado ja a hasana mai rasulullah sallallahu alaihi wasallam wanda yake kyau gami da annabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana annabi in ya sa jattuha zaka ganshi gashinan limma gashin shi ya zubo kuma zaka ganshi ban taba ganin mai kyau ba kamar wannan wannan yana cikin mukhtalaful hadisi wanda mun yi dirasar shi a cikin risala ta doktora cewa ya aka yi nan annabi sallallahu alaihi wasallam an ce an ganshi cikin hulla hamra jantuha kuma bayan a wani hadisi ya hana a sa jattuha wannan darasi ne mai zaman kanshi da tawjihat inda malamai suka yi a wannan gurin bai takaita bai iya daukan wannan darasin wa qala abu huraira yake cewa ma ra'aytu shay'an ahsana min rasulullah sallallahu alaihi wasallam ban taba ganin wani abu ba wai mutum ba dan adam ko mala'ika ko wani abu mai kyau komai ma yace ban taba ganin abin da kai annabi sallallahu alaihi wasallam kyau ba ka anna shamsu tajri fi waji kamar kace rana ke gudana a huskar shi saboda kyau wa iza dahika idan yayi dariya ya tala'ala fil juduri har katangar da ke kusa da shi tana haske katangar da ke kusa da shi tana haske wa qala jabir ibn samura annahu manyan sahabbai ne da sun zamana da shi wa qala lahu rajulun wani mutun yana ce ma jabir kana wajhuhu misal sayfi tambaya ce yake ce shin huskar annabi tana kama da takobi yana nihin wajen kyau da wajen haske da wajen kyalli fa qala sai ce la bal misal shams wal qamar a kamar rana da wata dai wa kana mustadiran ya kasance annabi sallallahu alaihi wasallam huskar shi mai kuri ce kuri mun hada ba kuri na hakika ba kamar yadda muka yi bayani dai nan wannan bawan Allah da ya tambayi Jabir ya sifanta annabi da takobi to amma sifanta mutun da takobi sifanta annabi a matsayin shi da takobi duk da shi kyakkyawan manufa yake ni yana nihin wajen kyau da haske da kyalli to amma ka akwatamta da takobi sai kauce mishi gami da wannan tashbihi shabbaha annabi ga takobi babu ladabi sai ce mishi a kamar rana dai da wata wajen haske ga su wanda su suna da haske kuma yabo ne wa qalat ummu ma'abada fi shi yasa duk wani abin da za a raba zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ana kokarin raba kalmomi masu kyau da kuma sufa mai kyau ummu ma'abada take cewa fi ba'd ma wasafti bi cikin abin da ta sufanta annabi sallallahu alaihi wasallam da shi tace ajmalul nas min ba'idin annabi sallallahu alaihi wasallam yahi kowa kyau daga nesa daga nesa in ka tsinkaye shi zaka ce wancan mutumin da ke zauwa mai kyau ne wa ahlahu asanuhu min qarib kuma yahi dadi da kuma kyau in yazo kusa in a kusan yake da kai kusa da kai gagdaka to kuma kyan yahi karuwa yahi bayyana sama da yadda a ce ga kai gashi yana nesa wa fi hadisi ibnu abi hala cikin hadisin ibnu abi hala dan da muka ce na khadija ne kahinta armu annabi sallallahu alaihi wasallam ya tala ala wajhahu huska shi tana haske talalul qamari
Lailatul Badr kamar haske na wata a ranar 15 din shi a daren hasken shi ake cewa. Wa qala Aliyu, Aliyu yana cewa fi akhir wasfihi lahu, cikin ƙarshen sifanta Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa marra'ahu badihatan habahu, duk wanda ya ga Annabi a matsayin barabuwa habahu zai ji kwarjinin shi. Ma'ana duk wanda ya san shi yazo ya ga Annabi gani na tsore tsore gani na dirar da aka ce ka zo garin babban mutum, ka zo ga kai gashi gani na harko harko ba ka saba da shi ba, bai saba da kai ba, to kallo ne na tsore tsore kake mishi. To duk wanda ya ma Annabi wannan kallon to zai ji kwarjinin shi. Yace wa man khalaqahu ma'rifatan ahbahu, amma wanda ya mu'amala da shi a matsayin sanin juna kamar manyan sahabban shi Abubakar su Umar, to ahbahu zai so shi dan bai sifanta da girman kai ba da jiji da kai kuma gashi da kyan da Allah ya bashi. Ya qulu na ituhu, mai sifanta shi yana cewa lam ara qablahu wala ba'dahu misla, ban taba ganin kahin shi ko bayan shi, ban taba ganin kwatankwacin shi ba Annabi alayhi salatu wassalam. Kuma haka ne malami suna cewa kyan da Allah ya ba Annabi Yusuf alayhi salatu wassalam, to fa Annabi alayhi salatu wassalam mu sani cewa ya hi shi, ya wuce shi a wajen kyau, dan ba a hadi ne a wajen kyau din, dan saboda shi Annabi sallallahu alaihi wasallam abinda aka hi yawaita kawuwa na halayen shi halaye kyakkyawa na wannan ba na ganga jiki ba. Yace wal ahadisu fi badu sifatihi mashhuratun kaseera, hadisai wajen ambatar sifar Annabi alayhi salatu wassalam masu yawa ne kuma shahararru. Fala nuɗawil bi sardiha, ba zan matsawaita wajen zubo su ba da jero su, saboda kamar yadda na faɗa akwai littattafai na ash-shama'ilul muhammadiyya a ilimin hadisi, fanni ne mai zaman kanshi, littattafan da suke kawo kawo siffofin Annabi, nuna mana waye Annabi. Al-Imam Tirmidhi yana da ash-shama'ilul muhammadiyya wanda wani ɗalibi nan malami Yusuf yana yin shi yanzu haka a wajena. Akwai kuma ash-shama'ilul muhammadiyya na Imam Ibn Kasir wanda mutane da dama ba su gane shi ba. Nan can baya da nake cewa badiha barabuwa ake cewa barabuwa shine mufaja'a, gani kawai na fuji'a, gani na ganin harko kamar da nayi bayani. To duk wanda ya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam haka ne, yace bazan mu yawaita wajen kawai kadik rasarna fi wasfihi, mun takaita cikin sifar Annabi nukati ma ja'a fiha, dan daskin da yazo cikin sifofin Annabi sallallahu alaihi wasallam, abin da yazo cikin sifofin Annabi sallallahu alaihi wasallam mun kawo dan kadan dan daskin da yazo muka kawo ba diyawa. Wace jumlatu ma fihi mimma fihi kifayatun fil qasidi ila al matlub, amma jumlar abinda muka kawo na cikin wannan littafin ya wadatar fil qasidi, wajen nuhata ila al matlub, zuwa ga abin nema, wanda dai yake so ya san Annabin ya san siffar shi, ya ga gashi ana siffanta mishi Annabi kamar gashi a gaban shi. Wannan siffar da muka faɗa duk wanda ya bada hankalin shi da kanshi yana kallo, kallo na basira, kallo na tunani, zuciyar shi a kan abin, to lalle zai kasance ganin Annabi kamar gashi gashi ya sura shi tana bayyana, tana zahara a cikin zuciyar shi, gani na zuci shi yace ya wadatar gami da abin nema. Wa khatamna hazihi al-fusul bi hadisin jami'in li zalika, yace zan mu cika wannan, mun cika wannan fasali, fasalulluka na wannan babi da hadisin da ya tattaro wannan, taqifu alaihi hunaka insha Allah, zakatar da shi, zaka tsaya akan shi insha Allah, in Allah ya so. Mun hadi cewa can waqafa yaqifu, ka gane yace naqifu alaihi, zan mu yi tsaye akan shi, tsayuwa ta ilimi ba ta tsayuwa ta kafa da diga-digai ba, kamar yadda muka faɗa nan gurin. Anan ya takaita saboda can ƙarshe zai kawo wani hadisi jami, akwai hadisin da ake kawowa da ya tattaro dukkan wasu sufofi na Annabi alaihi salatu wassalam na ma'aiki. To shi yasa nan gurin ya takaita, dan saboda a can gaba zai kawo hadisin, ya kawo komai, ya kawo komai da komai wanda ya shahi Annabi alayhi salatu wassalam. To ƴan uwa, wannan wana yanayin al-fasl as-sadis wa al-ishrun, fasali na 26 a wannan baban, fi tafsir garibi hadisi ibn abi hala wa mushkilihi, wajen fassarar bakin kalmomi cikin hadisin ibn abi hala da kuma mushkil da mushkilolin da ke cikin hadisin, zai yi bayanin su. Shi yasa ya ce a can zan mutarra su, nan mun takaita a haka. Wannan shine siffa ta Annabi alayhi salatu wassalam. Ƴan uwa, da yadda muke ji ana cewa san Annabi, san Annabi, ko kuma mahalkin Annabi ko kaza, to malamai haka mai da suka faɗa, malamai mu ba komai bane aikin mu, kawai na kalto abinda malamai suka faɗa a littattafan su a kalkashin sharhin hadisin jama'ar ra'ani fil manafa sayrani fil yaqzi fa inna shaytan la yatamassalu bi, duk wanda ya ganna mahalki zai ganna kirara. To malamai suka ce duk wanda ya ga Annabi alayhi salatu wassalam wannan siffa ake so ya bada, a ce mishi yaya ka ganshi, idan ya siffanta shi da wannan siffofin, ma'ana ba ana nihin ɗaya bayan ɗaya ba gaba ɗaya, wannan abin da mutum ya gani a mahalki bai iya maimaita wannan sufofin gaba ɗaya, amma a kamo wasu sufofi da wanda in ya hwade su za a gane cewa eh lalle annabin ne ya gani, dan saboda shedan bai kama da annabi kama yadda ya hwada. In har kaga annabin alaihi salatu wasalam a mahalki da sufofin shi wa'annan da aka fada, kenan duk wanda yazo ya ce maka naga annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ne wani kato mai jiki, to kawai ƙarya ce tun daga nan ka amai gaba. Ko yace naga annabi alaihi salatu wasalam mutum ne dogo, to shi ma wannan ko wada ne ko makamancin wannan ko wani mai siririn hannu ko kuma idanun shi jawur, duka wannan kawai kasancewa ba annabi bane alaihi salatu wasalam, ba shi bane. Nan kalkashin wannan hadisin akwai wani hadisi da malamai suke kawowa, suke bada siffar, suke kokarin bayyana cewa annabi alaihi salatu wasalam duk wanda ya ganshi cikin mahalki zai ganshi a halke. To wannan mu fahimci wannan hadisin da kyau kamar yadda malamai suka yi sharhi. Ina ta maimaita mu ba malamai bane, abinda malamai suka faɗa cikin sharhuhukan su na littattafai kawai muke na kartawa. To wannan abinda ake nihi annabi alaihi salatu wasalam duk wanda ya ganshi da wannan sufofin, in dai hashikin ne shedan ba zai kama da shi ba, amma in yazo maka a cikin wata siffa yace maka shine annabi, har ana nihin shikin ne ka gani, a asali bai yi kama da annabi ba, ya maka ƙaryar dai cewa shikin annabi ne alhali kuma ba haka bane. Wanda yake malami ne dai ya karanci sufofin na annabi kuma ya karanci makircin shedan, daga yaga wannan bai abun gakin shi bai ya samu shi wani jiji da kan cewa na kai kamala wajen daraja tunda har na ga annabi sallallahu alaihi wasallam, ya san sufofin na annabi alaihi salatu wasalam. Nan gurin akwai wani abu wanda ya taba faruwa gare ni, naga wani malami da muke zamana da shi da jimawa ne lokacin muna karatu a nan da shi, muna daukan karatu da shi a gidan Malam Ahmadu mai wa'azi nan Zandar da muka zamana da jimawa, mun zamana daki ɗaya da shi. Mun tashi wata rana sai yake ce mini wallahi malam yana daukan karatu wajena, tun wancan lokacin da jimawa ya kai shekara 12 zuwa 13 haka. Yace wallahi malam abinda na gani yau bai ji dadin shi ba, nace mishi me akai, yace a mahalki na yi wai ga annabi sallallahu alaihi wasallam a kabu-kabu an dauko shi. Sai ban dariya nace mishi a wannan ba annabi bane alaihi salatu wasalam, kan maka damu kan shi gani yake kamar siffa ce ta wulakanci a ce yayi mahalkin annabi a kabu-kabu, nace mishi shedan ne da yake wasa da kai ba shi bane. Yana yin haka nan shedan dan ya rudar da mutum ko ya sa shi cikin wata damuwa ko wata matsala ko kuma rage ma annabi kima, duka yana da cikin kaidi da makircin shedan. Bai gwada maka shi ba da sufofin shi ba, annabin bane shi ne kawai ya hauka bukabun ya sa maka aran kuma cewa annabi ne alaihi salatu wassalam, annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce nan kenan. Wannan shine a takaice dai abin da zan mu faɗa. Baban wannan yana da dan tsawo da kamata yayi a ce mun raba shi biyu saboda wahalan kalmomin da ke cikin shi, to amma na hada ne saboda gobe ina da bulaguro ban mu da ka, bazan mi karatun wannan littafin ba, kenan karatun da na yau da na gobe ne na hada. Kuma ma dan saboda ya kasance hadisin wannan baban da ya kumshi sufofin annabi sallallahu alaihi wasallam na gangar jiki, ya zamana ina son ya ce a zamana a ce a babi guda na hada su, a babi guda muka hada su, idan mutum zai saurara zai saurara ya ji duka ne kan maraba biyu, dan bai da dadi kamar irin wannan ba a san raba shi. So ake mutum ya fara shi ya ji shi gaba ɗaya ko mun tsawon da sautin zai, balle alhamdulillah mu sautiya ce mutum zai koma ya maimaita ji ya maimaita ji. Mun zama takaita abin da muka faɗa daidai, Allah ba mu ladan shi na kuskure, Allah mana gafara. Assalamu alaikum warahmatullahi.